الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam li Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani cikin babi na 45 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babi na 46 babu faskhil hajji ila al-umrati na'am
bismillahir rahmanir rahim babu faskhil hajji ila al-umrati an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala ahalla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu bil hajji wa laysa ma ahadin minhum hajjun ghayra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa al-hata fa qadima Ali min al-Yaman fa qala ahallatu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa amara النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقدر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدايا لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما ظهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
باب فسخ الحج إلى العمرة wannan babi yana bayani dangane da halaccin wato mutum ya bude haji haji wanda ya dako ta daga miƙati ya bude ta ya mayar da ita umara daga miƙati niyyar da yayi ita ce haji to amma saboda wani yanayi da aka shiga ya canza wannan niyyar ta shi ya maida ta umara wannan babu yana magana akan halaccin yin haka na an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma hadithi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Jabir dan Abdullahi yace ahallan nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil hajj ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi wato sun doki harama ta aikin haji a hajjin shi ta bankwana to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabban shi sun doki harama ta aikin haji niyyar haji suka yi daga can miƙati walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa qalhata ba wani wanda yake da hadaya tare da su walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ma'ana walaysa hadiyun babu hadaya ma ahadin minhum tare da kowane ɗaya daga cikin su waɗannan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ghayra an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa Talha in banna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da Talha ibn Ubaidillah su biyu ne wanda suke da kai hadaya amma duka dandazon jama'a wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin kowa ba shi da hadaya Jabir ibn Abdullah yace
na'am
wa qadima Ali min al-Yaman to Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi kuma ya iso daga can Yaman da yazo shi miqati faqala sai yace a halaltu bima a halla bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace na doki harama da irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya doki haramarsa
na'am
shi da yazo shi abin ya doke shi mubaham yace nayi niyyar irin niyya wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi da ya tafi makka mazala ya tambaye shi me kai ne yace niyyar da kai idan ka ga mun kawai ita nayi nima anda wannan yake nuni akan halaccin yin niyya mubahama idan a ibada ta hajjici ka kallaci wani ka ce to ya ubangiji na yi niyyar irin niyyar wani ko kuma in yazo motar su ta motsa ko kuma kun zo ku ba ku haɗu da shi ba kai ta kiran waye shi ka ji a rufe sai ka ce na yi niyyar irin ta liman wani
na'am
in ka je ka harami kuka haɗu da shi liman wata niyya kuka yace haji kaɗai zan yi ce to nima ita ne niyya ya ce a ni kirani ne ka ce nima ita ne niyya yadda ka yi niyya haka ne kawai an gane ko fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu an yaj'aluha umratan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabban shi an yaj'aluha umratan da su sanya wannan niyya da suka dauko daga miqati ta hajji su maida ta umara wanda ba su da hadaya saboda idan suka tabbata akan wannan harma da suka dauko ta hajji kirani ne za su an gane ku to shi kuma kirani yana buƙatar ka bayar da hadaya to sai manzo Allah ya ce tunda ba ku da hadaya kada abin ya tsananta a gare ku sai ya ce ku maida ta umara fa yadufu su yi tawafi ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala su tafi su yi sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa thumma yuqassiru sannan kuma su tafi su yi saisaye at taqsir shine sample su tafi su yi sample ba kolo ba za a yi sai sai shine za a bar wani sauran gashi a aske wani gashin a kai kuma a bar wani saura ba a aske wani bangaren ba a bar wani bangare a duka kan ne za a mai sai sai an gane ko sample kenan waye hillu su warware daga wannan ibadar da suka dauka su ci gaba da uzurrukan su a cikin garin Makka illa man kana ma'ahul hadiyu face dai wanda ya kasance akwai hadaya a tare da shi sai dai wanda ya kasance ya zo da hadaya shi wannan manzo Allah ce kai kuma ka tsaya tare da ni zamu kasance shikenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da wannan sanarwa fa qalu sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce yanzu ya rasulullahi nan taliqu ila minan zamu tafi mina wa zakaru ahadina yaqdur alhali azzakarin ɗaya daga cikinmu yana ɗugo na ruwa na mani a to wannan saboda idan suka gama umara suka kare za su warware ku to idan suka warware ya halitta mutum ya je shi ya kusanci iyalinsa ya halitta mutum ya aikata duk abubuwan da ake aikatawa wanda idan mutum baya dauke da harama ta haji irin ka shafa turare kai uzurrukanka to ita kuma mina yau wato yawmu tarwiya ranar 8 ga watan Zulhijja ce ake zuwa Mina ake zuwa a can ake zuwa a wuni an gane ku to su kuma ranar 7 ga watan Zulhijja suka ce a wannan ranar ma akwai wanda zai iya kusanta iyalin shi daga cikin mu sai ranar 7 din za a dauki harama ta haji suka ce ya rasulullahi zamu tafi Mina alhali azzakarin ɗaya daga cikin mu yana dugo na mani wato bai gama jimawa ga barin saduwa da iyalinsa ba su suna ganin cewa su da suka fito ibada yanzu ai tun daga yanzu ya kamata a ce sun yi watsi da mata ba wai sai an je ba Makka a ci gaba da shagulgulla da mata kuma allo daga baya a daina fa balaga zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai wannan labari sai isa kunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai ga abin da sahabbai suke cewa ya za su da suka fito dan ibada kuma a ce har yanzu a ce kuma an halitta musu su yi umara kuma su ci gaba da uzurrukansu fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu law istaqbaltu min amri da ya bayyana a gare ni da farko daga al'amarin nan nawa mastadbartu abin da ya bayyana a gare ni daga ƙarshe ma ahdaitu yace ni ma da mun zo da hadaya ba ni ma da ma mun zo da hadaya ba saboda ya ga kashi 99 cikin 100 ba su da hadaya. Yace to da ya bayyana a gare ni cewa kowa ba shi da hadaya sai mu ƴan tsirari din nan. Yace ni ma da ma ban zo da hadaya din ba. An gane ku? Saboda yanzu waɗansu daga cikin sahabban shi suna jin kunci a cikin zuciyarsu ta kaka manzo Allah yana cikin ibada su kuma su warware. An gane? To haka ake fassara. Law yastaqbaltu min amri da ya bayyana a gare ni a farko daga lamarina. Mastad bartu abin da ya bayyana a gare ni daga ƙarshe din nan ba a hadaitu da bun bayar da hadaya ba ni ma da bun zo da hadaya ba waɗansu daga cikin malamai suna fassara law yastaqbaltu min amri mastad bartu da na san haka za ta faru da ni na cewa zan jefa sahabbaina cikin kunci ma a hadaitu yace ni ma da bun zo da hadaya ba walaula anna ma iyala hadiya manzo Allah ce ba dan ba tare da ni akwai hadaya la ahlaltu yace ni ma da na warware yanda na umarce ku dinnan da ni ma haka zan aikata yace matsalar shine ni nazo da hadaya shikenan da ya faɗa haka sai suka je suka aikata abinda manzo Allah ya umarce su wa hadat aishatu nana aisha radiyallahu anha sai jini na al'ada ya zo mata suna wannan guri da ake ce da shi sarif kafin su iso maka na Aisha jini na al'ada ya zo mata za Allah ya shigo wajenta tana kuka za Allah ya ce me ya same ki Aisha ta ce ah na ji maganar da ka gaya wa sahabbanka ni kuma yanzu an hana ni yin umra din ce me ya same ki ta ce bana yin sallah za Allah ya ce to fala yaduruki kada ki damu wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya wajabta shi akan ƴaƴa mata na Annabi Adam alaihi salatu wassalam duk diya mace wannan Allah ta'ala ne ya kaddara za ta yi dan haka ki kasance a cikin ibadarki kawai abin da ba za ki yi ba shine dawafi ne ga dakin Allah ba za ki yi ba amma duk wata ibadarki ki yi ta an gane ku if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri kai aikata duk abin da mai ibadar haji yake aikatawa dawafi ne ga dakin Allah kadai ba zaki ba sai kin gama jini na al'ada amma sauran duk ibada zaki yi ta shikenan yace fa nasakatil manasika kullaha sai na Aisha radiyallahu anha ta aikata ibadodi na haji ga baki ɗayan su ghaira annaha lam tatuf bil baiti sai dai cewa ita bata yi tawafi ga dakin Allah subhanahu wataala bata yi tawaful qudumi ba falamma tahurat lokacin da nana Aisha radiyallahu anha jini na al'ada ya doke mata ta tsarkaka tawafat bil baiti sai ta tafi ta yi tawafi ga dakin Allah subhanahu wataala qalat ya rasulullahi shikenan kuma sai ta kai kukanta wajen ma'aiki nana Aisha umara ta dako saboda bata daga cikin wadanda suka koro hadaya ko da manzo Allah ya umarci sahabban shi duka su maida ta umara ita ma tana daga ciki sai ta maida umara to ana nan ranar arfa tai jini bai dauke mata ba shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata urfudi umrataki yi watsi da wannan umran wa ahilli bil hajj daura aniyar hajji kawai sai saboda abin nan in aka tsaya yau ki ita ce hajjin al hajj arafa in yau ta huce ho ba a yi ba niyyar hajji ho akwai matsala shikenan ta dauki haramul hajji kuma kai tsaye hallo kaji umarni kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan tai to bayan an gama aikin hajji ana Aisha radiyallahu anha ita ce ahabbun nas ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwar mutane a wajen ma'aiki
na'am
shikenan ta kawo kukanta wajen manzo Allah tace ya rasulullahi tantaliquna bihajjin wa umratin wa antaliqu bihajjin yanzu ya rasulullahi yantaliquna bihajjin wa umratin yanzu mutane kowa zai koma madina da lada guda biyu ladan hajji da umara amma ni kuma in koma madina da ladan hajji kadai wannan ya rasulullahi abin bai ba iyalinka kowa ya koma da lada biyu ni in koma da lada daya
na'am wasu abin kenan
azala ya ce ki kwantar da hankalinki umara zaki fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr an yakhruja ma'a ha'ila tan'im sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarci dan uwanta Abdurrahman dan Abi Bakr as-Siddiq Abdurrahman dan Abi Bakr as-Siddiq kane ne na nana Aisha radiyallahu anha sai manzon Allah ya umarce shi an yakhruja ma'a ha ya fita tare da nana Aisha ila tan'imi zuwa ga tan'im can shine ake ce da shi masjidu Aisha masallacin nana Aisha radiyallahu anha ya kai ta can fa'atamarat ba'da al-hajji sai tayi umara bayan hajji wato tan'im idan zaka yi umara dole ne ya zamanto haramar da zaka dauka ta umara a wajen harami zaka dauke ta sai ka fita daga cikin harami to tan'im yana daya daga cikin gurare wanda suke wajen harami wanda ake daukan harama ta umara daga can akwai ji'irana wanda insha Allah a cikin karatun mu zamu tarrata ita ma ji'irana an gane ku wanda shi ma anan akwai masallaci wanda ake daukan harama ta umara amma in harama ce ta hajji zaka dauka daga ko ina a cikin harami zaka iya dauka saboda ita hajji dole ne sai ka hada guri biyu a cikin aikin ta saboda akwai tsayuwar arfa da zaka yi tsayuwar arfa da zaka yi arfa ba a cikin harami take ba shi yasa dole to kowace ibada ana so ka hada bainal hilli wal haram tsakanin wajen harami da kuma cikin harami an gane ko na'am
وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة
حديثي نقبا اتشكين ونن بابي شما دي آم سوش دقا جابر دان عبد الله يردل الله تقال تبتا اقريش شيد ما هيفنس عبد الله بن حرام yace qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun iso makka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a hajjin su ta ban kwana wa nahnu naqulu alhali mu muna cewa labbaika bil hajji ya ubangiji mun amsa maka bayan amsawa bil hajji da ibadar hajji akwai wata rana da aka biyo mu bashin fasara ko labbaika bil hajji ya ubangiji mun amsa maka bayan amsawa da ibadar hajji fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu faj'alna ha umratan muka sanya ta umara muka maida ta umara saboda babu hadaya a tare da mu an biyo mu bashin labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadayka labbaika war ragbau ilayka wal amal ku yawa labbaika ya ubangiji na amsa kiranka bayan amsawa labbaika ya ubangiji na amsa kiranka bayan amsawa wa sa'adaika ya ubangiji ina roƙonka ka taimaka mun akan yi maka biyayya bayan taimaka mun akan biyayya ma'ana wa as'aluka musa'adatan fi ta'atika ba'da musa'adatin ya ubangiji ina roƙonka ka agaza mun cikin yi maka biyayya sannan kuma bayan agaza mun da kai wal khairu bi yadayka alkhairi gabaki daya daga hannunka yake gangarowa zuwa ga bayin Allah gabaki daya labbaika ya ubangiji na amsa maka bayan amsawa war ragba'u ilayka dukkan abubuwan da ake yin kwadayin samun su na alkhairi daga wajenka ne ake kwadayin samun nasu wal amalu sannan kuma aiki na gari yana hawa ne zuwa gare ka an gane ku yawa na'am
wa an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa sahabuhu sabihata rabi'atin min dhulhijja yuhillina bil hajji fa amarahum an yaj'aluha umratan fa qalu ya rasulallah ayyul hilli qala ayhillu kulluhu
wa an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma wannan hadisi an amso shi daga abdullah dan abbas yardal allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib abdullah dan abbas yace qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu sabihata rabi'atin min dhil hijja ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabban shi sun iso birnin Makka wa shagarin rana ta 4 ga watan Zulhijja a shekara ta 10 bayan hijira muhillina bil hajji halin kasance wasu suna masu dokan harama ta ibadar hajji fa amarahum an yaj'aluha umratan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai da su maida wannan hajjin da suka dako haramata su maida ta umara fa qalu ya rasulullahi ayyul hilli suka ce ya ma'aikin Allah wata irin warwarewa kake nufi qala alhillu kulluhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce warwarewa gabaki daya ku canza wannan niyyar da kuka dauka ta haji kuma da ta umara ba wai a rage mata karfi ba na'am
wa an urwa bin zubayr qala suila usama bin zayd wa ana jalisun kayfa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasiru hina dafa'a قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق إن بساق السير والنص فوق ذلك
عن أروة بن الزبير وأن أثر تنشيكما أمسوش لك أروة بن الزبير yace su ila Usama ibn Zaid an tambayi Usama dan Zaid yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Zaid ibn Haritha wa ana jalisun ala halini ina zaune a fadal malam Usama aka ce da shi kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yasiru fi hajjatil wada'i kaka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin tafiya a cikin hajji ta bankwana wata irin tafiya yake yi a hankali yake yi saboda raunana masu karamin karfi ko ko irin tafiyar shi ta al'ada saboda muzala shi tafiyar shi ba a hankali yake yin ta ba irin tafiyar shi ta al'ada wanda za a ga cewa shi bai damu ba a hanka kamar a hankali yake amma wanda suke bin shi daga baya sai suna gudu-gudu haka Abu Hurairah yace inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtarithin mu idan muna bin manzon Allah daga bayan shi zamu ta wahaltar da kanmu har gudu-gudu muke amma shi kuma bai ma damu ba kawo tafiye shi ce ta al'ada yake bayan tafiya ta masu girman kai bai yake da takama da sauransu to kaka ma'aiki ya kasance yana tafiya a hajji ta bankwana hina dafa'a wato lokacin da ya tunkudo daga Arafa zai tafi Muzdalifa bala Usama ibn Zaid yace kana yasirul anaqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tafiya wanda take ta al'ada tafiyar shi ta al'ada haka ce yake yi a wannan lokaci tafiya yake yi irin yanda idan yana tafiya kai ka ce yana gangarowa daga kan tudu ne tafiyar mazala shi haka ne kawai akan tafiyar shi ta kama kai ka ce yana gangarowa daga tudu ne an gane ku fa idza wajada fajwatan idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya samu fili gurin da ya zama to teran ne to nassa sai ya kara tafiya kuma ya kara sauri an gane ku kane sirul anaka ya kasance yana tafiya a sannu-sannu a hankali irin yanda yake yi a al'adance to amma idan ya samu hili inda babu jama'a to nassa sai ya zuba tafiya kuma da gaugawa al'anaq in bisaqu sayr al'anaq a larabta shine tafiya irin ta al'ada ka shimfida tafiyar ka irin ta da ba tare da kai kari ba ko kai ragi wan nassu fawqa zalika an nassu ka shine sama da haka nan din ka kara lamba ka kara sauri na'am
wa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waqafa fi hajjatil wada'i faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbaha qala idbaha wa la haraja wa qala al-akhar lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wa la haraja فباسوا إلى يوم إذن عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج
أنا عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما وانا حديث في آم سوشي دقى عبد الله بن عمر بن العاص يردل الله تقال تبتا أقريش شيد ما هي فنسا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله إيه
عمر
نعم عبد الله بن عمر أنا حديث عبد الله بن عمرو ني ان كو جارا شي حديث عبد الله بن عمرو ني با حديث عبد الله بن عمر با غدا اوكو ني اكو ني عبد الله دان عمر اكو ني عبد الله دان عباس اكو ني عبد الله بن عمرو اما انا نا عبد الله بن عمرو ني ان غاني كو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع حقيقه ما ايكي صلى الله عليه وسلم يا تصيا حج تبنكوانا بمنن للناس يسالونه a can haka yake ruwal amina manzo Allah ya tsaya mutane suna ta mai tambaya faja'alu yas'alunahu sai sahabbai suka shiga suna ta yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya dangane da abin da ya shafi ibadar su ta haji faqala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi lam ash'ur bin yi sani ba fa halaqtu qabla an azbaha sai naje na yi aski kafin in yanka hadayata idan mun san ba a yin yanka ba a yin aski sai an yanka yace sai da nayi aski kuma sai nazo nayi yanka qala dhbaha wala haraj mazala ce je ka yanka ba lafi
na'am
faja'a akhar wani yazo yace shi ma lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya yace ya rasulullahi bun yi sani ba sai na soke hadaya ta kafin in yi jifa ni kuma ban san ba cewa ashe sai an yi jifa ake zuwa a soke dabbar an gane ko saboda ibadodin na ranan 10 ga watan Zulhijja a jere suke jeran akan alawuji hil istihbab ne ba akan huska bane na wajibi faqalar mi wala haraj manzala ce je kai jifa babu laifi an gane ko fama su ila yawma idhin an shay'in quddima wala akhir ba a tambaye ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da wani abu a wannan rana wanda aka gabatar da shi kafin lokacin shi ko aka jinkirta shi sai da aka yi wani bayan shi sannan kuma aka yi shi illa qala face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce if'al wala haraj ka aikata babu laifi babu laifi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin kitabul ilmi kamar yanda yake cikin al-Jami' al-Musnad as-Sahih hadithan Abdullah ibn Amr ibn al-As da mu kwana ana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.